أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بها كبرك من سالوا وان مسلاتي من تار البركه مسجد عثمان بن عفان بن شيبابا ذكراتهم من عمده الفقه والفاوى الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na uku a cikin karatun wannan littafin muna hudu ko biyar ga watan jimada al-akhir ko biyar ko hudu to a biyar din dai insha Allah wanda hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a kalandar bature 2023 idan ba abunta ba satutuka da suka gabata muna cikin matashiya akan ainihin shi fiqh tunda da mu karatun namu ya kasance akan fiqh ne kuma ya zamanto wajibi ko kuma alal larurati a ce mun yi tsokaci akan shi fiqh da yanda aka samu ainihin shi fiqh yanda aka tattaro har aka zo kan mazahibul arba'a wannan shi zai ba mu damar mu fahimci ina aka sa gaba bangaren fiqh kamar yadda dai bayani a harkon karatun mu nace masaloli ne malai yake kawowa amma dai dukkan masalolin yayi bina'in su ne akan me akan mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kina yana da kyau a ce mun san menene mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kamun shi a ce mun san menene fiqh mu san yaya yaya fiqh ya kawo zuwa ga a'immatul mazahib kuma yaya aka yi tadwinin shi har ya kawo zuwa ga gare duran shi sai ya muka yi kokarin muka ce bari mu yi matsayin matashiya wanda da yawa za ta fa'idan ko za mu fa'idan ta karkashin ta kuma idan mun shiga littafin idan an ce wani ko kaza akan mazhabin wani kaza ne kidan da amma ka sanya akai yaya shi wannan mazhabin yaya akan me ya dora mazhabin shi kuma akan me ya tafi wannan duka dai min babil fa'ida ne ya mu samu mu dan fa'idantu mu san ina aka sa gaba bangaren cikin idan ba amanta ba sati da ya gabata wancan sati wanda yake sati da ya gabata mun karatu ba sati da wancan wanda ya wuce mun yi bayani akan fiqh a hannun tabi'ai yanda ya iso to insha Allah a cikin zagwashi bangaren malaman tabi'ai zan mu samu an samu makarantu guda biyu ita ce madrasatul hadith da madrasatu ar-ra'i wannan makarantu zamu tsokaci akan su a gurguje sannan mu kai zuwa fiqh zuwa ga wa'annansu har mu kai zuwa ga a'immatul mazahiba kamar yadda muka yi bayani akan a can baya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar su sun yi yadu a saman doran kasa sun tafi wa'ansu karkashin dunduna ta musulunci suka tafi zuwa ga wa'ansu kasashe suka zamna suka samu gindin zama a wannan wuraren wa'ansu kuma kurum sun tashi daga garin Madina sun ce wa'ansu kasashe sun zamna din su kasance malamai su kasance masu yin fatawa a wannan gari da suka zamna su kasance masu karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fiqh muka yi bayani akan lalle da kai daga cikin malamai daga cikin manyan sahabbai da kai wanda su ainihin fiqh sun dora shi akan ra'ayi bayan sun nemi nassi na alqur'ani ko sunna ba samu ba to za su tsaya su yi ijtihadi akan ra'ayin su kalgashin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi wa Mu'az bin Jabal kamar daga cikin su kamar Umar bin Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi da Abdullah bin Mas'ud da sauransu kuma daga cikin su da kai wa'inda su sun tsaya akan alqur'ani da sunna da ijma'in sahabbai madamu bi samu bonu nasi ba to suna tawqufi akan kowace mas'ala wadda ta zo musu daga cikin su da kai kamar Abdullah ibn Umar da kai Zaid ibn Sabit da kai Aisha yarda Allah shi tabbata a gareta ummul mu'minin da kai Abdullah ibn Abbas kuma wannan shi ya kawo aka samu makarantu guda biyu madrasatul hadis da madrasatu ar-ra'i ita wannan makaranta ta wadda ta kula da bangaren hadisi ko da mas'ala za ta zo mata to sai ta tsaya ta dandance idan babu nasi alqur'ani babu nasi ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ijma'i da sahabban manzo Allah suka yi to suna tsayuwa akan wannan mas'ala ba sa yin zartar da hukunci za mu samu wannan makarantar an kawwana ta ko an rene ta ko an yi ta an ajje tubalinta a nan Hijaz da su yamma a garin Madina zan mu gani ita kuma Madina ai tana da wata matsaya ko wani matsayi a wurin al'umma ta musulunci anan aka samu wannan makarantar anan malaman ta suka fito anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baje kolin dukkan wani abu wanda ya shafi shari'ar wannan ta addinin musulunci kuma a wannan gari ne wanda sahabban manzo Allah ko khalifofi guda hudun nan suka rayu illa Ali ya fara khalifancin shi anan ya dauke daula ya dauke headquarters ta musulunci ya maida ta garin Kufa to wannan makarantar idan muka dauka zan mu gani makaranta ce wadda ta yaro a wudda wannan bai nuna mana a ce a'a wai abin da ya sha baya ko abinda ya fita daga Hijaz Makka da Madina wayannan mutanen suna isti'malar ra'ayi wurin bangaren fiqhun su wurin istinbatin masail ko hukumce na shari'a zan mu gani a can magarin Kufa da kai Amir bin Shurahbil Ash-Shu'abi yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na garin Kufa ya kasance mutum ne wanda baya daukar ra'ayi ko da mas'ala za ta zo mai bashi da wani hukunci da zai yi to yana tsayawa in babu nassi na alqur'ani in babu sunna to yana tsayawa ya ce bi sani ba kuma ya tsaya akan haka baya isti'malar ra'ayi shi ya sanya a kullum yake bayyanawa da kai maganganun shi wanda Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqatul Kubra ya kawo yake cewa Imam Sha'bi yake cewa duk abin da ya zo muku daga gun wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike shi abin da ya sha baya yake cewa ku jewa shi a salanga ku jewa shi a wurin a bayan aiki bai da wani amfani kiran shi yake nuna mana shi ya kasance mutum ne wanda yake tsayuwa tsayin daka akan nassi na Qur'ani ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wayannan idan muka dauka zan magani duk wanda ya siffanta ko kuma wanda yake cikin makaranta ta ahlul hadis zaka same shi ya tasirantu ne da wayannan malaman Abdullah ibn Umar da Aisha ummul mu'minin da Abdullah ibn Abbas da Zaid ibn Sabit kuma da wa'ansu kadiyoyi ko wa'ansu masaloli wanda aka tattauna su lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi ijma'i akan su kuma wayanda suka dauki iya suka dauki renan wannan makaranta ta madrasatu alhadis za mu same su wayannan wanda ake kiransu alfuqaha'us saba shine yake cewa idza qila man fil ilmi sab'atu abqal ruwayatuhum laysat 'ala al-ilmi kharija faqilahum ubaydullah urwatu qasim sa'id abubakr sulaiman kharija wayannan sune ake kiransu da alfuqaha'us saba shine Sa'id bin Musayyib al-Makhzumi al-Qurashi sannan Kharija bin Zaid bin Sabit sannan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hashim Ubaydullah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud Sulaiman bin Yasar Mawla Maimuna da Urwatu bin Zubair wayannan sune fuqaha'us saba wannan sune malamai ko wayanda suka dauki jagorancin yada wannan makaranta ta hadisi kuma wayannan manhajin su idan muka dauka zan magani suna tsayawa ne akan alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka tambaye su akan wata mas'ala suna da nassi na alqur'ani sai su yi fatawa akan shi idan bussina su leka akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi fatawa akan shi idan babu su leka cikin asar na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kalkashi ijma'in su su yi hukunci akan su dai daga cikin wannan fuqaha'us saba jika na Umar bin Khattab Salim da Abdullah dan Umar ya an tambaye shi wata rana wani dai daga cikin tabi'ai yazo yake tambaye shi yake cewa ina tambayar ka akan mas'ala kaza yaya hukuncin ta yake cewa ai ban san ba wani nassi na alqur'ani ba ko na sunna wanda ya zartar da hukunci akan wannan fatawar da kazo nima a guda sai yake cewa to aslahaka Allah Allah ya gyara al'amuran ka kaleka manin cikin nasi manin ka bada fatawa a kalkashin ra'ayinka saboda kana da wani matsayi wanda ka kai kai istinbatin nasi na shari'a yake cewa a'a ban san ba wani hukunci da zan baka akan wannan mas'alar ba yake cewa ai idan ka sanya ra'ayinka ka bani fatawa akan wannan mas'alar zan yarda zan amintu da abin da ka faɗi mini yake cewa a'a yake cewa takan ni in baka fatawa akan wannan mas'alar da ra'ayina kuma gobe in diba in gani wannan ra'ayin da na baka ba shi bane daidai akan mas'alar ba in neme ka rasa ka dan haka ina tawakkufi akan bin sani ba akan mas'ala wanda babu nassi alqur'ani babu nassi a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan shi ke nuna mana wa'annan mutanen sun tsaya ɗan wanda suke makarantar malama makaranta hadisi sun tsaya akan nassi na alqur'ani ko kuma na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin mizan wannan makaranta ta madrasatul hadis zaka same su mutane ne wanda sun kyamaci a zo a ringa musu tambaya kuma wannan yawan tambaya tana kawowa duk da kasancewar ga abinda ubangiji ya umurce mu la tasalu ala shay'in in tubda lakum tasu'ukum wannan a halin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi aka hana mu ringa tambaya yawan tambayoyi kaza yane ne kaza yane ne har sai ka kai mukura abinda ma ba haramta maka ba ya kasance ka tambaya an haramta maka abinda da yake halaka a gare ka to wa'annan malumai na wannan makaranta ta ahlul hadis ko madrasatul hadis zaka same su mutane ne wanda ba sa yarda a zo a zauna a yi ta musu tambaya akan mafatahoyi akan wasu mas'aloli kuma haka bisu zama su ce a'a bari mu kiyasta nan gaba da kai wani abu wanda zai wakana to idan abu kaza ya wakana yaya hukuncin shi ya kamata ya kasance a cikin wannan addinin namu na musulunci so wa'annan mutanen sun karhanta wannan abun ba sun kyamaci wannan abun ba sa cikin shi shi sai ya zaka same su mutane ne wanda sun nutsu dukkan wata mas'ala wanda za ta zo za su tsaya kalkashin alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa hucewa kanta sai makaranta ta biyu ita ce madrasatul ra'i wa'inda suke isti'malin ra'ayin su wurin hutar ko istinbatin nassi na shari'a diddan a samu wani hukunci wanda ya dace ita kuma wannan makarantar zan mu same ta ta bullo kai ko an assasa ta a garin Iraq bayan tasiri na wa'ansu abubuwa na yau da gobe rayuwa ta yau da gobe na mutanen Iraq ita ta farlanta samun wannan makarantar amma dai ba wai shi ke nuna mana ba can da tun lokacin manzo Allah tun lokacin khalifofi wannan guda hudu ba istimalar ra'ayi idan muka koma can baya mun yi bayani akan Umar ya kasance mutum ne wanda yana sa ra'ayin shi wurin zartar da hukunci kalkashin wannan addinin namu kalkashin nassi na shari'a imma alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka muka yi bayani akan Abdullah ibn Mas'ud ya kasance yana yawaita sanya ra'ayi idan aka samu wata mas'ala ko wata fatawa wanda babu nassi a cikin alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka muka yi bayani akan Ali ibn Abi Talib shi ma ya kasance yana siffantuwa da haka ba shi yake nuna mana ba wannan makaranta idan an ce an same ta a garin Iraq a ce can garin Madina babu ba istimalin ra'ayi sai dai a'a kowa da kai miza shi wa'incan ga miza su kurum alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma wa'annan ga miza su idan suka nema a cikin alqur'ani babu suka koma kan sunna babu to za su yi kokari su samun mu wannan mas'alar fatawa baya da haka suna iftiradin masail fil furu'at suna tsayawa su ce a'a ai kaza idan ya kasance kaza ne kaza ya kamata yayi a ce an samu dalilin nassi na shari'a dalilin kaza mu dauki karamin misali mas'ala ta idan wanda ya tashi sama Abu Hanifa Allah ya kanshi yayzo ya huto gaban daliban shi yake ce musu to shin idan Allah ya kaddara wani ya tashi sama kaleka ana maka hirar karni na biyu na hijira yace idan wani ya tashi sama sai yazo yana sama zai huce kan miqati yake cewa to yaya ya kamata ya dauki miqatin shi da kai wa'ansu daga cikin daliban shi da abukan adawa suke cewa an ya ko wannan ba ya haukace ba yanzu ai mutun ya tashi sama sai gashi nan yanzu nan kusa a saman ake daukar ihrami kalkashin fatawawa bo wannan Abu Hanifa yarda Allah rahimahullah ta'ala kaga wannan shi ke nuna maka
lalle mutane ne wanda suke sanya ra'ayinsu, suke sanya hankali a kirdadi abinda ma bai zo ba. Wahasatan ma garin Iraq gari ne wanda yake da hadara, suna da civilization ba kamar ba Madina ba, ba kamar Hijaz ba, ga Makka da Madina ba. Mutane ne wanda suke wayayyu, mutane ne wanda mu'amalarsu ko kuma hadararsu ta cuɗanyu da hadara ta Rumawa da Farisawa. Kiran suna da waye, suna da wayewa, kuma gashi nan abubuwa suna yawan maimaituwa a cikin ƙasar. Kiran shi ne ya sanya wajibi a ringa isti'malin ra'ayi, a ringa isti'malin hankali wurin fitar da fatawoyi. Idan muka ɗauka manya-manyan waɗanda suka jagoranci wannan makaranta madrasatul ra'ayi, shi ne da kai Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kuma kada mu manta Abdullahi bin Mas'ud, lokacin Umar yana matsayin khalifa, ya tura Abdullahi bin Mas'ud zuwa garin Kufa ya kasance shi ne babban malaminsu, shi ne alƙalinsu. Kenan wajibi ne su tasirantu da wa? Su tasirantu da malaminsu. Malaminsu kuma yana da masaniya akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa Mu'az bin Jabal, da bi za ka yi hukunci, yace zan yi hukunci da Al-Qur'ani, yace in baka samu ba, yace da sunnaka, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace to in baka samu ba, yake cewa ashtahidu bi ra'yi, yace zan yi ijtihadi da ra'ayina in fitar da abinda ya dace a hutar kalkashin nassi da Al-Qur'ani ko kuma na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kinan zai istinbati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka. Haka Abdullahi bin Umar, haka Abdullahi bin Mas'ud ya dauki wannan shawara, ya dauki wannan linzamin, haka kuma Umar ya karantar da Abdullahi bin Mas'ud, ya umurce shi da yi haka. Kinan ba awai ba, idan muka ga Iraq ta kasance ta rike zimam in makaranta ta ra'ayi, an yi ta a can, an kirkire ta a can, kuma ta yadu a can, duk kowa, duk wanda yake da malika, yake da cancanta ta yi istinbatun nasi, zaka same shi yana istinbatun nasi a cikin wannan makaranta. Kuma idan muka leka zan mu gani manhajin wannan makarantar shi ne suna yawan sanya kamar tafri'ul masail, shi kuma dalilin abubuwan da suke maimaituwa a ƙasashensu, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a cikin shi a garin Madina, da abinda sahabban shi khalifofin shi suka rayu da shi a garin Madina, ba ɗaya bane ba da irin yanayin da ake rayuwa da shi a garin Iraq ba. Kenan tilas masail su bambanta, mu ga irin tsarin rayuwarmu kenan muna buƙatar a samu mana hukumce-hukumce na shari'a wanda zai gyara mana rayuwarmu. Kuma za ka same su mutane ne wanda suke magana a ra'aita laukana kaza, za su ringa cewa shin ka gani idan abin nan ya kasance kaza to ya hukuncin shi zai kashe, idan kuma abin nan ya kasance kaza to aka samu kaza yaya hukumcin shi ya zai kasance. Haka suke dora masalolinsu. Kuma wannan yana komawa kan karancin hadisai da gare su, yanda ake da yawan hadisai a garin Madina, a garin Makka ba lalle bane ba, kuma baya yiwuwa a samu irin adadin hadisai a garin Mina, a garin Iraq. Dalilin can malamai sun zamana su kuma waɗannan bulbuɗi ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wannan gari. Kenan suna da yunwar hadisai, kuma baya da haka duk da yunwar da gare su ta hadisai, sai suka sanya wa kansu sharadai wanda ba kowane hadisi zai gitto ta wurin su bai sha ba. Sabida me? Sabida haiba ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kirdado, suna dago kada a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. To dalilin haka suka sa takatsantsan akan wa'ansu sharuɗa wanda ba kowane hadisi zai gitto Iraq ba a ce ya amuntu da a ɗauke shi a yi hukunci da shi. Kenan to tunda banmu da hadisai, banmu da yawan hadisai, Al-Qur'ani gare mu, hadisan da gare mu kaɗan ne, kenan tilas mu ringa istinbatun nassi ƙarƙashin wannan abubuwan da gare mu, Al-Qur'anin nan da ƴan hadisan nan da gare mu, mu ringa istinbatun nassi duk don a samu hukunci akan wa'ansu mustajiddat, wa'ansu hawadis wanda suke afkuwa a garin Iraq. Kuma idan muka leƙa za mu gani Iraq ƙasa ce wadda ta yi yawaita da fitina. Fitintunu yau da gobe za ka samu can hukunci kaza, can ana buƙatar hukunci kaza, can ana buƙatar hukunci. Kenan me ya dace? Tilas a yi istinbatun nassosi, a yi isti'malin ra'ayi, a sanya hankali, sannan a samu hukunci wanda ya dace akan wannan masailan. Nan wannan shi ne ta'asis na makaranta ta hadisi. ina wannan kalkashin haka aka samu wannan kalkashin wannan tabi'ai wayanda suka dauko hada fiqhu da kalkashin manyan sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin su kuma aka samu wayannan makarantu guda biyu to su kuma wayannan makarantu guda biyu sai suka aihuwar da wani zamani na ijtihadi wanda yake mutlaq ijtihadi ne wanda yake mutlaq kuma kalkashin wannan ijtihadin aka samu wannan makarantu guda hudu wanda suka shahara shine makarantar Abu Hanifa ko mazhabi na Abu Hanifa da mazhabi Imam Malik da mazhabi na Imam Shafi'i da mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma wannan asar din na ijtihadul mutlaq da nushul mazhab al mazahib al arba'a ya fara ne daga horkon karni na biyu na hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa tsakiyar karni na hudu na hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a wannan karnin ne aka samu wayannan aka samu malaman da suka zamanto zarata wurin yin ijtihadi wanda yake mutlaq kuma kalkashin su aka samu manya-manyan malumai wanda suka assasa mazhabobi guda hudu wanda a yanzu muke tahiya a kansu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka ilimin fiqh ya samu yaduwa a wannan zamani daga karni na biyu ko karni na ɗaya karni na biyu zuwa karni na hudu da rabi shine kula da daula ta al-Abbasiyya da suka yi akan malaman fiqh da shi fiqh sun ba da iya gudunmuwa akan wannan fiqh zaka samu malami ko khalifa ya dauko malamin fiqh ya ajje shi a fada shi na yanda zai kasance shine wanda zai ringa tahiyar da daula shi kuma duk lokacin da za a dauko malamai a sanya su gaba to insha Allah za su samu hasken al'amari bangaren kwaya shi ai ya san meye ilimi ya san muhimmancin ilimi kenan tilas abawa ilimi abawa masu ilimi muhimmanci zaka samu lokacin da Abu Ja'far al-Mansur da hatta da yayin shi al-Mahdi sun kasance suna janyo manya-manyan malamai suna sanya su kalkashin su idan muka dauka zaka samu Abu Yusuf ɗaya daga cikin manya-manyan dalibai na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya kasance an bashi alƙalai kalkashin daula ta Abu Ja'far kalkashin daula ta Abbasiyya a zamanin shi wannan shi kawo sosai suna da sun ba da gudunmuwa wurin a haɓaka ilimin fiqh a wannan lokaci haka idan muka leƙa zan mu gani su wayannan khalifofin ba su taƙaita ba akan kurum a karantar da jama'a ba zaka same su karan kan sun ba da kawunan su sun ba da diyan su akan a karantar da su zaka samu Abu Ja'far al-Mansur da kai abinda yawa kana tsankanin shi da shi da Imam Malik rahimahullahu ta'ala Abu Ja'far al-Mansur lokacin da Imam Malik ya rubuta mawaqqa Abu Ja'far ya cewa Imam Malik ina so ka sanya wa iyana lokaci su zo ka ringa zawwa nan fada kana karantar da iyana wannan littafin naka wanda ka sanya wanda ya hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda a lokacin nan mawaqqa ta Imam Malik tana ɗaya daga cikin horkon littafi wanda aka hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kamun shi da kai wa'ansu mawaqqa'at da kai wa'ansu mawaqqa wanda wa'ansu malamai suka yi kamun Imam Malik amma dai sai ya kasance mawaqqa Imam Malik ita ce wanda ta yi shahara ana sanya ta shine horkon littafi wanda aka hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da asar na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan Abu Ja'far da yema Imam Malik magana Imam Malik sai yake mai wata magana wadda take kayatatta wadda ake rubuta ta da ruwa na zinariya yake ce mai al-ilmu yu'ta wa la ya'ti yake cewa ya kai wannan khalifa a matsayinka Allah jaha ma kujeranka Allah ja zamani yace ka san wata magana shi kullun ilimi zo mi ake ba zuwa ba yake ba duk wanda kaga ya tara sai da ya tashi ya tahi sannan ya samu idan aka ce zawwa zu ai a baka to Allah zai zari albarka ko ka tara zaka same shi ba wani abin kirki bane ba shine yace mi ilimi zo mi ake yi ba zuwa yake ba a lokacin da yace to shikenan tunda haka ne masalan zan dauki iyana in tura ka masallin tura su masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan majalisinka inda kake karantar da hadisi su zamuna kamar kowa su karanta hadisi ka karantar da su hadisi ka karantar da su wannan littafin naka yace to ba alshigawata ina da sharadi guda yace idan sun zo kada su sake su tsallaka wani inda majalisi ya kare nan za su zamuna su saurari abin da ake karantawa idan ku suka ce za su ketar sharadin nan to ba ni ba su yace na amince da wannan sharadin naka suwaye yan Abu Ja'far ɗiyan khalifa ne, khalifan malumunmu ne, wanda a lokacin nan daula ta Islamiyya ta yaɗu ta inda baka tunani. A lokacin nan ya ce mai ga sharaɗin nan, aka ce to su ma yanda kowane almajiri yake ƙarshen hutsiyar majalisi idan suka zo haka nan su ma za su zamna kamar yanda kowa ya zamna, su saurari wannan mawaƙin su tashi su koma gida da su. A wannan sharaɗin haka Abu Ja'far al-Mansur yana ɗaya daga cikin khalifan da ya fi kowane khalifa ƙarfi a cikin khalifofinmu ne, wanda suka zamna a cikin al-sahin tarihin khalifofi, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mulki iya mulki. To wannan gudunmuwar da suka bada ya sanya an samu ilimin fiqh ya haɓaku a wannan zamanin. Baya da shi zaka samu an bada damar hurriyatul ra'ayi, kana da ilimin fiqh kana iyawa ka yi istimbatin ra'ayinka kamar su Abu Hanifa, kamar su Imam Malik, an ba su dama kowa ya yi istimbatin nassi a samu halli akan wa'ansu mas'aloli wanda suke kai suke kawowa. Ko baya da haka kowa yana tunkawo yana da ilimi na fiqh sai a zo a zamna a ringa ja'in ja akan mas'ala ta fiqh, ba wai dan in kure ka ba, ba dan na rena ka ba, ko ba dan na rena ilimin da gare ka ba, a'a dan neman ya sai a samu halli a samu mas'ala a tabbatar da hukunci na shari'a akan ta. Zaka samu malamai suna gogayya tsakanin su, shi kuma da mamman bi ake so wa fi zalika fal yatanafasul mutanafisun. Kuma baya da haka a cikin daula ta al-Abbasiyya zaka samu waqa'i, abubuwa wanda suke abkuwa yau, abinda ba a sani a shekarun jiya ba yau an samu an sa abubuwa sun abku. Kidan me ake nema? Wajibi ne a nemi musu hukunci wanda ya dace da su. Haka kuma idan muka leƙa zamu gani daulatul Abbasiyya ta ba da himma iya himma akan a rubuta wa'ansu ilimin muka, kuma da tarjuma daga cikin ilimin tafsiri, ilimin qira'at, ilimin sunna. Aka rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk da kasancewar sunna tun lokacin Umar bin Abdul Aziz ya bada umarni ya ce ya kamata wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a rubuta ta don ka samu lakbada, tunda ai mun sani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake raye ya hana da a rubuta sunna abinda aka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba don komai ba, don ka takula alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yayi umarni ya bada lamari a rubuta alqur'ani, amma dai bai amintu ba da a rubuta sunna tashi ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya ga abinda yake kai yake kawowa, an samu wa'ansu barugurbi a cikin al'umma wanda suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya, sai ya ce to wannan sunnan ya kamata a kiyaye ta. Sai ya umarci ɗaya daga cikin waɗanda malaman fada shi, ko ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin daular shi, shine Abubakar bin Umar bin Hazm. Sai ya umarce shi ya ce ina so da a rubuta min sunna, amma dai yana tsakiyar rubutawa Allah yi wa Umar bin Abdul Aziz rasuwa. Sai bayan mutuwar shi aka hada abinda aka hada na daga sunna. Bayan shi aka samu zaratan malamai kamar su Muhammad bin Ismail al-Bukhari ya rubuta littafin shi al-Jami' as-Sahih, haka da Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi ya rubuta littafin shi Sahih Muslim, haka Imam Abu Dawud ya rubuta littafin shi Sunan Abi Dawud, haka Abu Isa at-Tirmidhi shi ma ya rubuta littafin shi Sunan at-Tirmidhi, haka da su Ibn Majah shi ma Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah shi ma ya rubuta littafin shi Sunan, da wa'ansu makamantan su wanda suka rubuta, haka shi ma Imam Ahmad ya rubuta littafin shi wanda ake kira shi Musnad. A wannan lokacin, wannan zamanin wanda aka baiwa fiqh muhimmanci, aka baiwa malamai muhimmanci, zaka samu masadir na shari'a sun sha bamban akan masadir inda gare mu, ko an yi dani akan masadir inda gare mu lokacin sahabban manzo Allah da lokacin manya-manyan sahabban, lokacin manya-manyan tabi'ai da lokacin ƙananan, da lokacin manya-manyan tabi'ai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A can mun yi bayani lokacin manzo Allah lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masadir sun kasance masadirul tashri' al-Qur'ani da sunna ne kadai, sannan aka zo aka ƙara isma'il sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a wannan zamanin sai aka samu wasu masadir, wa'ansu abubuwan da zamu kasance mana tushe ne na wannan shari'ar tamu, sai aka samu wasu abubuwa guda biyu. Aka samu masadir al-muttafaq alaiha, aka samu al-masadir al-mukhtalaf fiha, masadir wanda aka yi ittifaki, in dai aka samu wani abu wanda nassi ne yazo, ko aka samu nassi a daga kashin al-muttafaq alaiha, to babu wata gardama, babu wani ja'in ja, babu wani ka bayyana ra'ayinka akan su. sannan aka samu masadir wanda ake mukhtalafun fiha wanda aka yi sabani akan su su kuma idan an zo sai ka leka ka gani abin da ya dace ne ka dauka zaka samu kowanne a immatul mazahib kowanne yana da nashi ya yarda da wani bai yarda da wani ba idan muka dauka al masadir al muttafaqa alaiha zan mu same su shine al qur'an da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka zo aka yi dadi akan ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka zo aka yi dadi akan al qiyas shine qiyasi shi kuma qiyasi ilhaqu far'in bi asli diddan a samu hukunci na fi illatin jami'atin bainahuma diddan a samu hukunci wanda yake na abin da babu ainihin hukuncin shi za ka samu hukunci al asl misali mu ce ai ubangiji ya kawo aya ce alqur'ani ta ya haramta mana shirkiya haka ne ko ubangiji ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna ga nasi nan na shari'a wanda yake tabbatar mana lalle giya haramun ce yanzu sai malamin fiqhu sai yazo ya ce to tunda dai ga nasi na shari'a sai mu leka dalilin me ya sanya ubangiji ya haramta giya giya me take sanyawa maye take sanyawa sai aka ce to yanzu ga wata Coca-Cola ne ko ga wani irin wani shi ne da aka kawo sabo to idan an sha shi kana dan jin kanka kana dan yana dan bugawa ko da bai kai baki bugawa ba irin ta giya ba amma dai kana jin kanka ba daidai ba kana jin wani dan maye maye to shi wannan ji'in da kai nasi na shari'a wanda yake tabbatar mana yake cewa wannan ji'in haramun ne babu nasi to mizami kiyasi zanmi kaga ai illar da ta sanya aka haramta giya shine mai shi ma wannan ji'in da aka kawo a wannan lokacin a wannan shekara shi ma ai mai yake sawa to mizami sai mu ce to ai an samu illatun jami'atun bainahuma illa wanda take hada wancan giya da wannan ji'in na shi kuma hukuncin asalin giya menene haramun ne to sai mu dauki hukuncin wannan giya wannan hukuncin giya asalin sai mu dauka hi mu ba wa wannan far'i sai mu ce to shi ma wannan ji'in tunda suna da haduwa akan illa guda daya kenan shi ma haramun ne wannan shine qiyasi to wannan su ne adilla guda hudu wanda akai ittifaqi akan su idan aka ce maka alqur'ani to babu wani majalin naka kawo tawhidin ka ko ka kawo ra'ayin ka idan aka ce maka sunna to babu majalin naka yi tawhidi ko ka kawo wani ra'ayin ka madama sunna ce wadda take tabbatatta kai ko da khabarul ahad ne duk da akwai malaman da suke ganin a'a ai khabarul ahad ko wannan indai ka shiga cikin masail na usulul fiqh zaka samu haka idan aka ce maka ijma'i ne haka idan an ce maka qiyas dinda qiyasin da kai wa ansu annazam min almu'tazila da kai sai ibn hazm wanda su bisa sanya qiyasi ba karkashin aladilla almuttafaqu fiha almuttafaqa alaiha sannan aladilla almukhtalaf fiha ita ce wanda zaka samu wa ansu ayyimatul mazahibin sun yarda da ita suna tahiya suna fatawa karkashin wannan adilla wa ansu kuma sun ce a'a ba mu cikin ta kaman misalin amalu ahli almadina ka gani wannan baban imam malik kadai shi infarada biha shi yake banta da ita sauran dukan mazahibi din nan ba su yarda ba abinda muka tarar da mutanen garin madina suna aikatawa shi ma dalili ne akan masdar ne na shari'a kaga wannan imam malik kadai yake banta da ita sauran ayyuma ba su yarda da ita ba to daga cikin adilla almukhtalaf fiha zan mu samu al-istihsan al-istishab al-masalih al-musala sadd al-zara'i 'urf al-'urf amalu ahli al-madina qawlu as-sahabi sha'u man qablana da wa ansa abubuwa makamantan sai al-hiyal da wa ansa abubuwa dai suna da yawa su wannan shine abinda ya kasance a cikin wannan lokaci ko asar zamani na al-ijtihad al-mutlaq da shu'i al-mazahib al-arba'a an bayo kowa ya tayi ijtihadin shi an bawo kowa hurriyatul ra'ayi ga malamai nan sun haɗu kuma kowa yana haba-haba ya gani ya fahimci wani abu daga cikin al-qur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan abin sai ya kawo aka samu an san zarata ai wa fauka kulli zai ilimin alimin duk irin iliminka in ka zo wani in ka zo gaban wani to hayye dai hokai hoka kashin mu dai hoka kwasa abinda zaka kwasa kai gaba kabar mi abinda Allah ya bashi haka kowa yake to kalkashin shi sai aka samu wa ansu mazahib guda hudu wanda yanzu baya yuwa wani wanda zai ce maka yana tutiya da ilimin fiqhu yace maka baya karkatuwar ɗaya daga cikin wannan mazahibi duk da kasancewarsu su ma maza ne suna ijtihadi abinda suka samu yayi dace to wannan mu dauke shi abinda a yanzu muka fahimta a'a da kai abubuwan da da kai wata lakin akan ijtihadin da suka yi sai mu warware mu dauki abinda yake daidai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne mu ba mu asumai bane ba ba wai ba sa zanubi ba ba wai kullun su akan daidai suke ba kina abinda bai dace ba sai mu ajje sai mu dauka abinda yayi daidai shi sanya zaka samu wayayye a cikin fiqhu zai ce maka eh ni na bin mazhabin Imam Malik amma dai kuma ba wai duk abinda ba Imam Malik yazo ba da shi ba shi bane daidai ba ko ba wajibi bane in dauke shi ba shi sanya ake kullun jan kunne ga wanda yake karanta fiqhu kada kasance muta'assibun fil mazhab kaka kasance kana da ta'assubanci akan mazhabin da kake kanta sai dai a'a akan wani mazhabi kake ina kan mazhabin Imam Malik amma dai kuma ba shi yake nunawa ba duk abinda Imam Malik yazo da shi 100% ba daidai yake ba san tsaya alleka ni ma yanda Allah ya bani damar in yi ijtihadi in yi tarjihi akan ra'ayin wa'annan malama to kidan zaka leka ka gani wani hadisi Imam Malik ya dora akan shi saboda ba komai bane ba abinda Imam Malik ya kawo na daga hadisi ba shi ya kasance wa hadisi ne sahihai ba kowane asar ba Imam Malik ya kawo wanda yake daidai ba wanda yake sahihi ba kinan zaka leka ka gani matakin hadisi akwai hadisi sahihun akwai sahihun li zati da akwai sahihun li ghairihi da akwai hasanun li zati da akwai hasanun li ghairi da akwai da'ifun da akwai mawdu'un da akwai kasa da wanda suke kalkalkal kasa da su kina zaka leka ka gani to akan me ya dora
dalilin salatul isha
an bi shi ko bai dace ba a gurguje wannan mazhabobi ne guda hudu wanda su ne dalilin matashiyan ma da muka kawo dukkan mu kai zuwa ga wannan asar na da karni na da dai da karni na biyu zuwa karni na hudu da rabi zaka same su mazahib ne ko lokaci ne wanda aka baiwa kowa damar ya nemi ilimin fiqhu aka baiwa fiqhu muhimmanci aka baiwa malaman fiqhu muhimmanci mutane suka shiga suke iya kokarin su na su fahimci ina aka sa gaba karkashin wannan shari'a to karkashin hakan aka aiho da wa'annan zarata na malamai wanda muke da hiya karkashin abinda suka bada fatawa ko abin karkashin abinda suka zara na daga mazhabobin su wannan malami na harko karkashin wanda aka fara samu yayi fice a cikin wa'annan malaman shine Imam Abu Hanifa shine ake kiran shi da An-Nu'man bin Thabit bin Zuti bin Mah bin Sa'labah al-Makki al-Mukanna bi Abi Hanifa wanda ake mai al-kunya da Abi Hanifa da yana daya daga cikin Bani Bakar bin Wa'il Bani Bakar bin Wa'il yana daya daga cikin atibba'ut tabi'in karni daga cikin karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi ma karni ne wanda yake mafi alkhairi yake cewa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin karni shine karnin da na rayu da shi da ni da sahabbaina sannan karnin da ya biyo bayan su shine karnin tabi'ai sannan karni wanda ya biyo bayan su shine karnin sa Abu Hanifa yarda rahimahullahu ta'ala a ahe shi a shekara ta 80 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski wa ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wanda ya riski ya ga ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'i ne ba tabi'ut tabi'in bane ba duk da karnin da ya rayu karni ne na atba'ut tabi'in kamar su Anas bin Malik tunda Anas bin Malik ya rasu a shekara ta 92 ko 93 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Abdullahi bin Abi Aufa Abdullah ibn Abi Aufa wanda ya rasu a shekara ta 87 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karshen sahabi wanda ya rasu a garin Kufa shi kuma can kaga Anas bin Malik a garin Basra Allah bai cika shi ne karshen sahabi wanda ya mutu a garin Basra haka da kai Sahal bin Sa'd al-Sa'idi shi kuma al-Khazraji mun yi bayani akan shi shi kuma ya mutu a shekara ta 91 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan zaka samu yana dan shekara 11 yana dan shekara 12 yana dan shekara 7 ya hadu da waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da su a ittifaqin malamai Abu Hanifa bai gamba da wa'ansu ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan waɗannan mutanen guda uku Anas bin Malik Abdullah bin Abi Aufa Sahal bin Sa'd al-Sa'idi yarda Allah shi tabbata a gare su afwan da kai Abu Tufail Amir bin Wa'ila shi ma ya hadu da shi Abu Tufail ina tunanin shine sahabin da ya mutu a garin Makka, ƙarshen sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu a garin Makka. Da mun san shekarar da ya mutu, amma dai shine dai ƙarshen sahabi wanda ya mutu a garin Makka. Wayannan guda hudu su ne Abu Hanifa, Allah ya datar da shi daga da ganin su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malamai sun yi bayani, in kana so ka san kima ko daraja ta malami, kazo kusan kazo wurin sa'annin shi malamai, kaji abin da suke faɗa akan shi, ka sani ba inda ake hasada in ba cikin malamai ba. Idan ka ga malami ya kai malami, to zaka samu tsaran shi wurin malamta, to su suke hasada akan shi. Idan suka furta akan shi, to ka tabbata wannan ya gagare su ba yanda aka iya, ko kuma wannan malamin yana jin tsoron Allah ya faɗi gaskiya akan wannan. Kazo kan Abdullahi ibn Mubarak yake cewa kai bari mu faɗi muku, afqahun nasi Abu Hanifa, babu wani bayan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaman shi, babu wani a cikin wannan zamanin wanda ya kai kowa sanin fiqh kamar Abu Hanifa. Yake cewa ban taba ganin wani wanda yake masanin fiqh ba kamar Abu Hanifa yarda rahimahullahu ta'ala. Imam Shafi yake cewa kai kowa idan aka ce maka wani masanin fiqh ne, to almajiri yake a gaban Abu Hanifa. Abu Hanifa baban kowa ne wani fiqh. Haka da kai Annadir bin Shumayl yake cewa dukkan mutane barci suke akan fiqh sai da Allah kawo Abu Hanifa a lokacin da ya wani badanta su, suka san ashe fiqh ma wani abu ne wanda ya kamata a himmanci da shi, ya kamata a bashi dukkan lokaci wurin karantar shi. To Abu Hanifa ya kinkishe mana kuma kamun shi, zaka samu Abu Hanifa Allah ya mai cikawa a shekara ta 150 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kinkashe manyan zaratan masu ilimi wanda zaka samu daga an ce as-sahiban, idan aka ce abukai guda biyu zaka same su kurum a duk fiduhu. Idan aka ce maka as-sahiban, kowa ya san wane ne, shine Abu Yusuf da Muhammad ibn Hasan al-Shaybani. Wayannan su ne zarata daga cikin almajirai wanda Abu Hanifa ya kinkashe, wanda suka yi wa mazhabin Abu Hanifa hidima iya hidima. Shi Abu Yusuf shine Yaqub bin Ibrahim al-Ansari as-sahabi al-Ansari a ahiyi a shekara ta 113 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya yi kowa sanin fiqh a zamanin shi bayan malamin shi. Haka akwai Muhammad bin Al-Hasan, shine wanda muka yi bayani akan lokacin Abu Ja'far bin Dawla ta Abbasiya sun dora shi a matsayin Al-Qadi Al-Qudat, alqalin alqalai, tunda a lokacin Al-Mahdi wan Abu Ja'far Al-Mahdi shine farkon wanda ya fara ta'sisin Dawla ta Abbasiya, ya kirawo Abu Yusuf ya bashi alqalanci alqalai na daular su. Haka Al-Mahdi da yazo Al-Hadi shi ma da yazo ya tabbatar da shi, ya dora shi a matsayin alƙalin alƙalai. Haka Ar-Rashid shi ma da yazo ya bashi alƙalanci alƙalai da wasu makamantan su. Al-Mahdi, Al-Hadi, sai Harun Ar-Rashid, iyali na Al-Mahdi. Ana'ai waɗannan su ne dai khalifofi wanda suka tabbatar da shi a matsayin alƙalanci tun shekara ta 166 aka dora shi a matsayin alƙali, har sai da Allah mai cikawa a shekara ta 183 yana matsayin alƙali. Haka sannan Muhammad bin Hasan al-Shaybani wanda aka haife shi a shekara ta 122 shi ma yana ɗaya daga cikin manyan ɗalibai na Abu Hanifa. Shi kuma ba ma wai Abu Hanifa ba, tunda yana ɗan saurayin shi, yana dan matashin shi, sarai ma ya zo wurin Abu Hanifa ya saurara ya saurara ya saurara. Allah ma ya Abu Hanifa cikawa bai yi zama ba, iya zama ba tare da shi ba. To lokacin nan ya dan saurara abinda ya saurara a hannun babban almajirin shi, shine Abu Yusuf, tunda shi ya mai gurbin shi bayan mutuwar shi Abu Hanifa. Sannan ya taso daga garin Kufa ya dawo nan garin Makka, garin Madina, ya zo garin gaban Imam Malik ya saurari riwayar Mawaqqa tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Shi sanya zaka samu za a ce maka riwayar Mawaqqa tana da riwayoyi guda 10 wanda suka shahara mu a bangaren mu na Maghrib, kasashen Larabawa wanda suke na Afirka da yammacin Afirka, zaka same su riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi, wannan ita ce riwaya wadda ta yadu. Amma dai za ka samu da kwaiwa inda suke amfani da riwaya ta Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Allah mai cikawa a garin Rai a shekara ta 198 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kai su Hasan bin Zayyad, da kai su Zufar bin Al-Huzayl, da wa'ansu makamantansu. Wannan shine sai asalin da shi Imam Abu Hanifa ya dora mazhabin shi. Ake tambayar shi sai yake bada labari, shi Abu Hanifa da karan kanshi yake cewa inni akhudhu bi kitabillahi idza wajadtuhu, yake cewa duk lokacin da aka zo aka tambaye ni akan fatawa, yake cewa ina liqawa fi alqur'ani, in liqa hukuncin wannan fatawar da aka bayar da aka tambaye ni, in bada hukunci karkashin alqur'ani mai girma, yake cewa idan ban samu ba wani nassi na alqur'ani akan fatawar da aka muni, yace ina komawa zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan idan ban samu ba zan koma zuwa ga ata shi, kuma al'asab shine abin da aka rawaito daga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa amma dai wannan asarin wajibi ne su kasance ingantattu, yake cewa idan suka kasance sun yada a hannun mutane wanda suka amuntu ma'amsu ruwayar hadisi a wurinsu, yake cewa idan mun samu ba a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin hada ta sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa sai in ajje, in naga dama sai in zo in ajje, sai in dauki ra'ayi da in yi istinbadi akan fatawar da aka mun in bada hukunci, yake cewa sannan kuma ba na huta daga fada madama madan wa'inda suka gabace ni, matukar ba a zo ba kan wa'innan malamai ba, Ibrahim al-Nakhai, Ash-Shu'abi, Al-Hasan al-Basri, Ibn Sirin da Sa'id ibn Musayyib, yake cewa idan mas'ala ta kawo kansu to banna kula da ra'ayinsu, ni ma sai in yi kokari in yi shahadi na, saboda akwai malamin yana cewa hum rijalun wa nahnu rijal, idan an kawo mas'ala lokacin muna jami'a, yake cewa ai wa'innan malaman da suke yi ijtihadi, yake cewa mazaje ne kuma mu ma mazaje ne, mun karanci wasa'il dukkan wa'ansu hanyoyi wanda za su ba mu damar mi istinbatin nasi, yake cewa to dan me yasa mu yi istinbadi ba, to shine nan Abu Hanifa yake cewa idan an kawo kan wa'innan mazajen su Ibrahim an-Nakhai, su Imam Ash-Shu'abi, su Ibn Sirin, su Al-Hasan al-Basri, su Sa'id ibn al-Musayyib, yake cewa sai ina ajje hadarsu in yi aiki da wadata, saboda ni saboda masaje ne nima abinda suke da nima ina da shi, kina ina iyawa inni kina masadir in su zaka samu alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya kasance an same shi ta hanya wadda muka amuntu da hanyar da aka rawaito mana wannan ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haka qaulu sahabi wa hadathu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan qiyasi, sannan istihsan, sannan al'urf shine al'ada wanda aka samu ake aiki da ita. Wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa Abu Huje, sai wanda ya biyo bayan shi shine mazhabin Imam Malik, shi kuma Imam Malik shine wanda ake kira shi da Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Abir Al-Asbahi, an dangana shi zuwa ga wani gari wanda ake ce mai Asbah, wata kabila ce wanda take Al-Asbah wanda take nan garin Yaman, kakan kakan shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Amir, duk da wazi sun ce a an yafa tunda shi Abu Amir idan ka leka zaka gani ya halarci dukkan wazi yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi banda gazwatu Badar, wazi suka ce a wannan kakan kakan nashi tabi'i ne Mukhdam, wazi suka ce ai kakan nashi ko sahabin kakan shi shine kakan shi na ƙasa shine wannan Malik shine sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kakan shi wanda yake na ƙasa al-adna shine Malik, suke cewa ai tabi'i ne ba sahabi bane ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ala ai wada dai wanda malamai suka yi shi Abu Amir sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dan shi Malik kakan shi Malik shine wanda ake kiran shi shine tabi'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wannan Malik din yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu wanda suka dauki gawo Usman bin Affan suka kai shi suka binne shi lokacin da aka mai kisan gilla a cikin gidan shi. Malik bin Anas bin Malik an ahe shi a shekara ta 93 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina, lokacin da ya kai shekara 17 a lokacin nan aka mai ijaza aka ce mai yazo ya zamna ya karantar da fiqhu, ya karantar da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi, a rauda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malik da bakin shi yake cewa ban zamuna ba na fara fatawa ba sai da nabi sai da nabi malamai guda 70 kowanne ya mini shaida ya mini ijaza akan in tayi in yi fatawa wannan shine malami sai da aka tabbatar malamai guda 70 suka mini shaida suka ce ka cancanta ka kai yana dan shekara 17 ka cancanta ka kai ka zamuna akan munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai fatawa shi ne yana daga cikin manyan littattafan shi wanda aka buga shi ne mawqa wanda yayi shekara 40 yana rubuta shi idan yazo yana zama ya karantar da shi an tambaye shi ake cewa yaya Malik duk lokacin da zaka huto ka karantar da hadisi sai kayi wanka ka sanya tuhayi mai abu sau sabbin tuhayi ko tuhayi masu kyau su kayi turare yake cewa ai wannan wurin ai za ku leka ku gani wani wuri ne kuma miye muke karantarwa ai shine idan zaka karanta abu ka san me kake karanta kuma ka san abin da kake karanta nawa ne wannan maganganu da muke karanta na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kamata idan muna karanta mu ba su muhimmancin su mu ba su haƙƙin su Malik ya hadu da wa'ansu jarrabawa kamar yadda mafi yawan malamai sun hadu da irin wannan jarrabobi a rayuwarsu Imam Malik duk da maganganu ne wanda malamai sun yi ta cicce ku ce akan su a shekara ta 147 Imam Malik ya hadu da wata jarrabawa an bulale shi iya bulalewa wannan bulalewa har ya kai ya samu matsala bai iya rike mutsari wannan kuma cutar ta kai shi har zuwa ga mutuwa duk da malamai sun yi ta bayani akan abubuwan da suka sanya ya kai haka da kai Ibn al-Qasim yake cewa na tambaye dai daga cikin dalibai Imam Malik yake cewa na tambaye Malik akan al-Bukhat sai yake cewa tambayar da yake yace me irin mutane wanda suke yan tawaye wanda suka huta akan hukuncin sarki yake cewa waɗannan mutanen shin ya halatta mu yake su sai Imam Malik yake cewa eh ya halatta ku yake su amma dai idan ya kasance kalkashin daula ko kalkashin hukunci ko kalkashin jagoranci irin na Umar bin Abdulaziz ai mun san waye Umar bin Abdulaziz dan adaltin shi ake ce mai al-khalifatul khamis khalifa na biyar jerin khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan dai ya kasance khalifan irin kwatankwacin Umar bin Abdulaziz ne idan mun suka yi tawaye suka huta a kalkashin da'a ta amirul mu'minin to ya halatta a yake su Ibn al-Qasim yake cewa to idan ya kasance ba irin Umar bin Abdulaziz bane ba sai yake cewa to abinda fatawar da nake baka ka shafa musu lahiya Allah zai yi intiƙami akan zalimi da zalimi akan azzalimi da zalimi sai yake cewa wannan fatawar ita ce ta janyo aka kama shi Malik Imam Malik aka bulale shi wasu kuma suka tafi akan ai daga cikin abubuwan da ya sanya shi ne idan mutum aka tilasta shi ya saki matar shi zai sake ta ko baya sake ta Imam Malik yace sake shi luzumu talaqu da sake shi ya tabbatu aka tilasta ka kafarta ka ce ka sake ta to sakin ka ya tabbatu su kuma lokacin nan da kai mas'ala wadda kenan mas'ala ce wadda take warware albay'a tunda ai lokacin Imam Malik lokacin nan ne ita daula al-Abbasiyya ta zo kuma ana dardar ga daula wadda ta rushe kuma ga sabuwar daula ta zo kenan yaya mas'alan mubay'a aka tilasta ka yi mubay'a kana yin mubay'a yin mubay'a shikenan ba wai hika wannan ba mas'ala ce dai wadda dai malamai suka yi ta tattauna da akan dalilin da ya sanya Imam Malik ya samu wannan jarrabawa Allah mai cikawa a shekara ta 179 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bar manyan dalibai wanda suka yi wa wannan mazhabin Imam mazhabin Malikiyya suka yi mai hidima daga cikin su da kai Abdulrahman bin Qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki shine wanda ake masalta shi masalu jurabin mamlu'in miskan kwatankwacin shi kamar kwatankwacin wata karura ce wata irin wani tulu ne wanda aka cika shi da almiski bangaren ilimi bangaren hidima da yi wa wannan mazhabin Imam Malik ya mutu a shekara ta 191 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Ibn Wahab shine Abu Muhammad bin Wahab bin Muslim al-Misri aka yi shi a shekara ta 120 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya mutu a shekara ta 197 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma da sauransu kamar Ashab bin Abdul Aziz bin Dawud al-Qaisi al-Amiri wanda ake kira shi Abu Amir, an ahe shi a shekara ta 145 ya mutu a shekara ta 204, da kwai su Asbagh bin al-Farh, da kwai Abu Abdullah Ziyad al-Qurtubi, da kwai Imam As-Sahnun Abdussalam bin Sa'id at-Tannuhi, shine ake mai laqabi da Sahnun, wannan sosai yanda ya kawo gudunmuwa a mazhabin Imam Malik, gaskiya ya kawo abun azo a gani, shine wanda yayi mudawwana da sauransu, wannan afwan da wanda ya amshi mudawwana daga Asad bin al-Furat da sauransu. Su kuma mazhabin Imam Malik ya dora mazhabin shi akan al-Qur'ani, sannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi, ko ijma'i na ijma'i, sannan aikin amalu ahlul Madina, abinda ya tarar da mutanen garin Madina suna aiwatarwa, sannan qiyasi, sannan al-musali wal musala, sannan qaulus sahabi, sannan al-istihsan. Kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafansu, Muwatta, da kwai Al-Wadhiha, da kwai Al-Atabiyya, da kwai Al-Mudawwana ta Sahnun, da kwai Al-Mukhtasaru Al-Kabir, da kwai Al-Mukhtasaru Al-Awsat, da kwai Al-Mukhtasaru Al-Saghir, da kwai Al-Usul, wanda Asbagh bin al-Farh ya al-Farj, afwan, Asbagh bin al-Farj ya rubuta, da kwai Al-Ahkam al-Qur'an wa Adabul Quddat wa Ad-Da'wa wal Bayyinat, da kwai Al-Jami' da kwai Al-Mabsut na Imam Isma'il bin Al-Qadi Isma'il bin Ishaq al-Jahdami al-Asadi da sauransu. Sannan idan muka dawo kan mazhabi na uku, shine mazhabi Imam Shafi'i, shi kuma ana nasaba wannan mazhabin zuwa ga al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Shafi' al-Hashimi al-Mutallabi bin al-Mutallab bin Abd Manaf, dangantaka shi tana kaiwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Abd Manaf, kenan jika kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi, kaka ɗaya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ahe shi a shekara ta 150 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Gaza, inda yanzu ake ta hayaniyar na a duniya, gari ne wanda ya zubar ya hutar da mahaukata bangaren ilimi, da aka ce kawai sigatul mubalaga ne wanda suke zara ta bangaren ilimi. To anan a garin Gaza aka ahi wannan bawa Allah Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, yana ɗan shekara biyu, ma'aikiyar shi ta ɗauke shi ta kawo shi garin Makka, ba don komi ba, saboda ɗanta ya rayu rayuwa ta ilimi, gudunmuwar ta ita ma ta bada ga wannan addinin namu na musulunci. A lokacin da aka kawo shi ya harrace Qur'ani, yana sarai ma yaron shi, ya harrace shi'ir na Larabawa, tunda abin da zai taimaka maka ka fahimci lugha shine ka harrace waƙe na Larabawa da nasar da hikam na Larabawa. Ya zamuna yayi karatu akan hannun Muslim bin Khalid Az-Zunji, lokacin nan shine mufti diyaru Makka, shine mai fatawa a garin Makka, kuma ya zamuna akan hannayen wasu manya-manyan malumai, yana dan shekara, duka wannan hirar da ake neman ilimin shi yana dan shekara 15 ne, yayi kumburs kan dan barya, ya kai shi ma ya kai yayi wani abu, kaga ai wancan imamu Abu Hanifa duka 19 muka ce 18, Imam Malik 17, shi wannan a shekara 15 ya ida duk abin da zai ida sai shi ma a shelanta a ce wani, ya kai shi ma yayi wani abu. A lokacin nan bayan ya kare yana garin Makka shekara ta 15 din shi, ya zo wurin Imam Malik, ya zauna a garban Malik, ya dauki littafin da Imam Malik ya yi shekara 40 yana rubutawa, shine Muwatta Imam Malik. A shekara ta 184 aka ce ai Imam Shafi'i dan Shi'a ne, shi kuma ai mun san irin illa ta Shi'a. To a lokacin nan kuma ba wanda Allah zai ba wanda zai iya hutar da bawan shi daga irin wannan sharri, in ba wanda Allah ya ga dama bai hutar da shi. Lokacin nan aka yi da shi daga garin Madina, aka yi da shi garin Iraq, aka tafi da shi can, kuma Allah ya warware mai matsalar da yake ciki, sai Allah ya hada shi da Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, dalibin Abu Hanifa, dalibin Abul Qasim, dalibi na Imam Malik. Ka gani ana Allah yake yin abin shi, daga nan sai ya tashi ya koma can, inda zai hada ilimin Abu Hanifa, ya hada ilimin dalibi babban dalibi na Abu Hanifa, ya hada ilimin Imam Malik, ya hada ilimin wannan malamin Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. To a lokacin nan ya zamana yake fatawa mutanen Iraq suka amshe shi hannu biyu lokacin Harun al-Rashid yana Muhammad bin Harun al-Rashid yana matsayin khalifa a shekara ta 195. Yana da alaka sosai da garin Iraq. A lokacin ne zamna ya rubuta littafin shi wanda ake kiran shi da Al-Hujja. Wannan littafin tike yake da fatawoyi. Bayan shekara biyu a garin Iraq ya dawo garin Hijaz nan Makka Madina, ya dauki abin da ya dauka na daga ilimi kuma ya sake komawa garin Iraq a shekara ta 198. Wannan shine zuwan shi Iraq har sau uku a shekara ta 198, lokacin da ya dan zamana wa'ansu 'yan watanni. Bayan 'yan watannin nan kuma Imam Shafi'i sai ya kaura zuwa garin Misra. Shi sanya Imam Shafi'i, zaka same shi yana da mazhabu biyu guda biyu, Imam Shafi'i fil qadim, Imam Shafi'i fil jadida. Idan aka ce maka wannan fatawar Imam Shafi'i ce a can da, ita ce fatawar da aka yi ta a garin Iraq kamun ya yi hijira zuwa garin Misra. To bayan ya dawo garin Misra, ya ƙara daga ilimin da gare shi, ya dawo garin Hijaz, ya ɗauki wa'ansu hadisai. Da ya tafi kasancewar garin Misra, gari ne wanda suna da civilization, sun yi waɗannan mutanen Iraq, saboda su sun yi kusa da garuruwa na Farisawa, suna da wa'ansu civilization wanda can da wa'incan su bi san su ba. Kina idan an zo wa'ansu mustajiddat, sababbin waƙa'i ne wanda babu su a cikin addini tilasa a wannan, kuma da kwai wa'ansu fatawoyi wanda yi su a can, kasancewar bunƙasuwa da ya samu na daga hadisi, sai ya ƙara a kansu, sai ya warware wa'ansu fatawoyi, ya ƙara a cikin wa'ansu fatawoyi. Shi sanya a cikin ilimin fiqh zaka samu ana ce maka Imam Shafi'i fil qadima. Wannan fatawa ce ta Imam Shafi'i a can da, kina lokacin da yana garin Iraq, zuwan shi guda uku da yi da rayuwar da ya yi a garin Hijaz, sannan kuma Imam Shafi'i fil jadid lokacin da ya kaura zuwa garin Misra. A lokacin da ya tafi garin Misra ne ya haɗa littafin shi wanda ake kiran shi da Al-Umm, wannan shahararren littafi wanda yake cike da fiqh, sannan kuma ya yi littafin shi wanda ake kiran shi Ar-Risala, shine farkon littafi wanda aka rubuta ƙarƙashin usulul fiqh. Duka wannan a garin Misra Imam Shafi'i ya yi wannan littattafan nashi. Daga cikin manya-manyan malamai da almajiran shi da kwai Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Karabisi, shine Al-Faqih Al-Baghdadi, wanda Imam Shafi'i ya bar mai ilimin shi a garin Baghdad na Iraq. Ya mutu a shekara ta 245. Haka da kwai Ismail Ibrahim, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, wanda aka haife shi a shekara ta 175. Yayi yana da manya-manyan littattafai, zaka same shi yana da Al-Mukhtasar As-Saghir, yana da Al-Jami' As-Saghir, yana da Al-Jami' Al-Kabir. Ya mutu a shekara ta 263. Haka da kwai Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buti, wanda a hehen garin wani gari wanda ake kiran shi Sa'idu Misr, ita wannan Buwait sunan garin, anan aka ahe shi, kuma ya mutu a shekara ta 231. Su kuma sun dora asalin mazhabinsu akan Al-Qur'ani, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qiyasi wanda muka yi bayani akan shi, sannan qaulus sahabi, idan aka samu wani asar daga hada ce ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna dauka ba tare da sun yi ijtihadi ba akan mas'alar ba, da kwai al-istihsan, da kwai al-masalihul mursala, da kwai al-istishab wal 'urf, da wa'ansu abubuwa makamantan su. Wannan shine dai kasancewar lokacin mu ya ja. Kira insha Allah sati mai zuwa kurum za mu fara karatu. Mazhabi dai ya rage mana Imamu Abu Imamu Ahmad bin Hanbal, kina idan muka yi dan takaitaccen bayani a gulguje minti 5 akan shi, kina za mu shiga cikin littafin insha Allah. Ina fata abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu daren shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi, dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi, ya sanya albarka a ciki, ya mana albarka, ya yi wa zuri'anmu albarka, ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunnar shi, ya kashe mu muna kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yan uwanmu da suke can ƙasa ta Palestine suke cikin mawuyacin hali, muna fatan Allah ya laddafa, Allah ya amintar da su a cikin gariwansu, Allah ba su nasara akan Yahudawa wanda ba su sai da sanata gaban su ba, wanda suke shirye, wanda Allah ya nihwace su da shirya, Allah ya shiryar da su. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.